تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. My dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners, today is the 16th day of Ramadan, the year 1439 after the Hijrah of our blessed Prophet sallallahu alaihi wasallam, which corresponds to the fourth day of June 2018. Today Allah is telling us that when you have any insinuation of the Satan trying to assail your mind, then you seek refuge from Allah. For Allah hears and is all-knowing. When the Satan wants to tell you to leave one of, or to commit anything, you should seek refuge from Allah. Seek refuge Allah, meaning Allah, save me from the Satan. Allah, protect me from the Satan. Here you are calling the Lord of the creation, seeking against the most evil soul, which is the Satan. You can only protect yourself from Satan by seeking refuge from God, not any other thing. This verse has relation with yesterday when Allah showed us the three things which we should take in mind, that is forgiveness, and we should also always command what is right, and then we should stay away from the ignorant people.
No matter what.
So you speak to me English about English?
Yes.
Islam means submission to Allah and faith in all the messengers. The last messenger is the Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So I want you to testify in front of Muslims. Ashhadu. Repeat after me.
Okay,
ashhadu.
Ashhadu.
Allah ilaha illallah.
Allah ilaha illallah.
Wa ashhadu.
Wa ashhadu.
Anna.
Allah.
Anna.
Anna.
Muhammadan.
Muhammadan.
Rasulullah.
Rasulullah.
You are testifying there is no deity worthy of worship. There is no God worthy of worship except Allah, and Muhammad is the messenger of Allah. So you are a Muslim now. What is your name?
Muhammad.
You are already Muhammad? Okay, so you are converted somewhere else or?
No.
You want Muhammad?
Yes, sir.
What is your former name?
Henry.
Henry, you want Muhammad now.
Yes,
so what you do, you go and take bath completely, wash your body, all of it, then you have to pray two prayers now and one, and continue fast. You know, you fast from tomorrow with the Muslims because this is the period of fasting.
Already I have taken the bath.
Oh, you have taken the bath already. So you have already converted.
Yes,
when and where?
Yeah, I was instructed to take bath.
Oh, okay, you came here earlier.
Yes,
okay, you are just present yourself. Thanks for that.
Allah ga ta mallan ga mai musulunta mace.
To mai sunanta? Wa kana ga musulmi? To kin ga musulunci shine imani da Allah da manzannin shi na karfe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ki kalmar shahada ki ta ashhadu an la ilaha illallah.
Ashhadu
an la ilaha
illallah.
Wa ashhadu
وأشهد
أن
محمدا Muhammad
Rasulullah
Rasulullah
kana kina bada shedan ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma cewa manzo Allah Muhammad manzo shi ne to me sunan ki kaje to wani suna yake sunan musulunci
Fatima
Fatima Allah miki albarka kina da miji to Allah ya baki miji na gari zaki wanka sannan kuma akwai salloli da zakin ka sallah zakin ka da musulmai akwai kuma azumi yanzu muna cikin watan azumi sai ki dai azumi Allah ya taimake ki what do you have to say okay well, we have a committee what am committee na bande zone
ha committee
okay we read it as we are talking yesterday we stood we expatiated on the verse which is calling for forgiveness also doing what is right propagating what is right commanding what is right and also not taking care of the ignorant people
alagata malam mata biyu masu musulunta
suna jin Hausa ne?
Ina jin Hausa.
To kai kalmar shahada tare kowa ta yi ashhadu an la ilaha illallah.
Ashhadu an la
wa ashhadu anna anna Muhammadan rasulullah. To kun ba da shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma kuna ba da shaidan cewa Muhammad manzo Allah ne. Yanzu kun zama musulmai. Me sunayen ku?
Blessing.
To yanzu fa?
Fadiya Halimatu Sadiya.
Halimatu Sadiya masha Allah. To ke fa?
Suna na Jibora na koma.
Kin koma me? Fatima. To Allah ya muku albarka. Kuna da aure ne? To Allah ya ba ku mazaje na gari. Ga taimako daga yan uwan ku musulmai. Sannan za ku yi wanka, wanke jikinku duka ku yi sallah, sannan kuma akwai azumi, wannan wata ne na azumi za ku ci gaba da azumi da musulmai. Allah shirye da mu. So, essentially, the verse today is saying, whenever you want to do good, the Satan will come and try to prevent you, insinuate you from doing it. What you should do is seek refuge from Allah, Allah alone. And if you seek refuge from Allah, Allah hears and is all-knowing. Allah will surely, definitely protect you from the insinuation of Satan. And it comes to you in different forms. In the hadith, the Prophet ﷺ, a man came to him asking him, please tell me something, some word, without pressing so much hard on me, what I can do? He said, don't be angry. You should avoid being angry. If you avoid being angry, then you will be able to control yourself and your mind, and then you will be able to understand the value of living with people. When Allah says we should forgive, this forgiveness, it involves between you and your closest people, your wife, your children, your co-workers, on the road, wherever you are, have the habit of forgiving people. Try to understand why people misbehave and try to forgive them. In that, you can be able to correct them. So Allah is telling us, the Satan will try to do that to you, but seek refuge from Allah. And that the Satan has brothers, brethren, out of the human beings and out of the jinn. They will always try to extend to you in deviance, in error. So, and they never relax in doing that. What it means, if you want to do good, if you want to forgive, you will have some people who are saying, no, don't forgive him. Don't do that. Or you had a voice telling you, don't forgive. Forgiveness is a good quality. Always don't follow this kind of voices. They are voices of the brethren of Satan. Or if you want to command what is good, some people will tell you, don't do that. Why? Just leave them. No. Command what is good. And when you want to reply, when you try to shun and avoid ignoring people because of what they say, some people will say, oh no, reply them. You don't reply an ignorant person. Because if you reply an ignorant person, you keep on becoming ignorant like them, like himself. You become foolish. Especially today, this advice is good for us, for a lot of youth now are on the social media. And what you find in social media, 80% of it is lagu, it's useless talk, nonsense, abuse, lies. What you do when you are engaged with anybody on anything, you should have in mind that you should not reply somebody who is abusive. Don't reply an abuse with an abuse. You reply an abuse with something intelligent, something that can attract people to the truth, to the light. Just be an example. Don't return an abuse. Also, what you should do if you cannot return is don't answer ignorant people. Try always to preach, command what is good, wa'amud bil'urf, command what is good to people, what can be beneficial to them, but never engage the ignorant. We pray for Allah to guide us to the right path and make us light to ourselves and to others. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yo Allah kamu shashira gawatan Ramadan shekara 1439 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ke yau daya ga watan June shekara 2018 shekara ta miladiya. To jiya mun tsaya akan aya wadda take da muhimmanci akan mu'amala tsakanin mutane da kuma ko ana son samun nasara a cikin al'amarin rayuwa, yanda Allah yake gaya mana cewa
Allah ga ta malan ga mai musulunta ne mai
to daga kana ga Hausa
eh ina jin Hausa
to musulunci shine imani da Allah da manzanni shi duka na karshen su Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna so kai kalmar shahada ta ce ashhadu
Allah ilaha illallah
wa ashhadu
anna
Muhammadan Rasulullah. Ka ba da sheda ba abun bai bauta da gaskiya sai Allah, kuma cewa Muhammad manzon shi ne. Ka ba da wannan sheda?
Na ba da sheda.
To ka zama musulmi. Me sunanka?
Sunana Ibala.
Me wani suna kake so? So
ina son Harun.
Harun. To masha Allah, sunan Harun suna annabi ne. Akwai wanka da za ka yi duka, ka wanke jikinka, sannan akwai sallah da ake yi da kuma azumi. Da za a koya maka insha Allah. To Allah yake ce mana wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazbun fasta'id billah innahu sami'un alim. Nan malam yace wa imma udzimat nun ash-shar, haka yake cikin sako ko an yi kuskure ne wurin jama'a. Udzimat nun inna ash-shartiyya fima azza'ida, saboda ta kai kuskure a nan, wato kun sai imma inna ce in ma, sai aka cire nun din, aka cire ta aka shigar da ita cikin ma, ma din nan kuma za'ida ce. Imma yanzu gannaka minash shaytani nazbu, to me nazbu ba me nazbu shine yace yanhusannaka minash shaytani nahsun, shi ma nahsun din akwai kha babba ce ko ha na hanin ko nahsun, akwai alifin karshe babu, to shi ma masdar ne nahsan, domin kowane fi'il yana da masdar din shi, masdar din shi nahsan. Nahafa daga nahas za ku gane cikin kamus, nahas shi ne mutumin da ke da tsumangiya ko ke da wani icce yana dukan dabba suna tafiya, wato koren dabba da me da ice. Nan akwai tashbih tamthili wa imma yanzaghannaka minash shaytanu nazz fasta'id billah, wato Allah ya maida mutum, ya maida kai kaman shaytan ya hauka, ka zama kaman dabba kenan kai, ko shaytan na bugun ka da bulala dan kai me dan ka tafi. Wa imma yanzaghannaka minash shaytanu nazz fasta'iz billah innahu sami'un alim, wannan tashbihi ne, tashbihi balil iyakan balaga kenan. Wato in shedan ya tsakure ka, ko in shedan ya dake ka dan kai motsi inda yake so ya tafi, domin duk wanda ya hau doki ya buge shi, dokin na tafiya inda wanda ya hau ne yake so ya tafi. Saboda ka fasta'ir billah, ka nemi tsari da Allah, innahu sami'un, Allah mai ji ne, alim kuma masani. Wannan tashbihi ne bale, tashbih tamthili yake kiran shi, tunda surori ne ake dauka da yawa a rakaba su zama su bada ma'ana. Wato in shaytan yana so ya mai da kai kai sai ne jaki, ya dake ka ka tafi inda yake so, fasta'id billah, ka nemi tsari daga Allah. Wato nan dai in shaytan ya maka waswasi a zuciyarka don ka saba ma Allah, ka saba ma umurnin Allah, kai wani abu wanda yake ba daidai ba, ka nemi tsari da Allah. Allah na ji, sami'u, alim ko masani. Wannan aya ta zo, malam ya yi kokarin haɗa ta da ayar da take baya. In Allah ya ce kai afwa, kai hankuri, ka yafe, kuma kai umurni da abin da aka sani, sannan kuma ka kau da kanka daga jahilai, to wani lokaci wannan abubuwan nan uku suna da wahala kwarai da gaske, kwarai da gaske. Kai hankuri, kai afwa, yana da hankuri. Alhali afwan nan ita ce daraja da girma da ɗaukaka, da kuma ita ce ke miƙe wani abu. Ɗan adam ya za ka yi in baka da afuwa? Afuwa da iyalinka, afuwa da yaranka, afuwa da abokanka, afuwa da mutanen da kake hulɗa a kai, afuwa kan hanya ma tana tafiya, za ka samu wani wawa sakari zai gita ma ko? Salam. Maimakon ka fara zage shi kana kunda ma mishi a sha, to ka zage shi ya rage wani abu? Amma da kun karo fa kuka ji ciwo, to yana da wahala. Shedan ne zai ce maka kai wancan rila ka kakka yadda wannan magana da ke cewa kakka yadda nan, ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kakka yi shi, wa'muru bil ma'ruf wa'muru bil 'urf, kullum kake so kai gyara, kai ma mutane wa'azi, wani zai ce kai kyale su, lima ta'izuna qauman Allahu muhlikum aw mu'adzibuhum 'adaban shadida, kamar su banda su dandana. Shedan ne kiya kira mutane zuwa ga alheri, kakkaba mutane su faɗa alheri, haka nan kuma jahilai, in jahilai suna zagi suna wani abu kakkaba su ansa. To rashin ƙin ba jahili ansa yana da wahala. Wani lokaci kalmar za ta dinga yawo a kunnen ka ce kai in nan shi rufa zai tsammani ko tsoron shi ake ji ko abin da ya faɗa gaskiya ne ko menene, gara ka ba shi raddi. A shedan ne ka kyale shi. Wallahi ba maganin jahili sai shuru, ya ta ban kauna, ya ta kare ne in ya ga hadari yana haushi, haushin kare ya shafi hadarin da wani abu, to kamar kare ta haushi an yi shi ne dama da ya mai, to yana yi kuma kai mai dame ka, duk mai zaki haushi ne yake yi, yalhas ya tutruku yalhas, haka ne. Saboda haka shedan zai ce maka a'a, ka ba da ansa a'a, shine Allah ke cewa duk lokacin da ka ji wani abu na hushi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wannan abu zai tafi. Annabi da mu sallallahu alaihi wasallam ya ce shedan daga wuta akai shi na, kuma wannan hushi daga wuta ne. Saboda haka in kana son saukin shi kai alwala, in kai hushi 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 ya kai ya kai kai alwala, domin da ka sa ran ruwa alwala bismillah ka fara, wannan hushin zai sauka. Kuma kada ka yi magana, kada ka yi alƙalanci, kada ka yi komai in kana cikin hushi, domin kana cikin hushi ƙwaƙwalwar gaba ɗaya ba ta aiki, ka koma kamar dabba. Kun san ƙwaƙwalwa iri biyu ce ko? Akwai tsohuwar ƙwaƙwalwa old brain, ka rubuta gugu ka sa old brain, ka sa new brain, neocortex, sabon ƙwaƙwalwa. Dan adam ya fi biri ko ya fi sauran, domin neocortex ɗin shi sabon ƙwaƙwalwar shi ta fi kowane dabba girma, giwa duk girman jikinta ba ta kai ɗan adam ƙwaƙwalwa ba, neocortex. Wannan sabon ƙwaƙwalwar nan, nan ne hankali yake, nan ne motor control, hannayenka da ƙafofinka da wayannan nan suke. tsoho kwakwalwa fa abin da ke wurin nan daga maganan yunwa in kana jin yunwa wani abu ne motsi a tsoho kwakwalwa sha'awa a tsoho kwakwalwa fushi tsoho kwakwalwa ayi fada tsoho kwakwalwa ita wannan sabo kwakwalwar nan da take da hankali to adabba tsoho kwakwalwar da yake bai da sabuwar mai girma ɗan karama yake da ita zaki yanzu yana jin yunwa in ka tura mishi saniya baya taraddudi baya tunani kawai shi dai ya zai kama wuyanta ya kashe ta ya ci ba yadda za ka yi hana shi bai tunani don bai da wannan sabuwar kwakwalwar to Allah da ya yi mu da sabuwar kwakwalwa sai ya saka wannan sabuwar kwakwalwar nan da kanta tana da ikon ko da tsohuwar ta ce je ki kina jin yunwa ki kai hari control na mozul ko ko yanda za ka yi yana sabuwar ba sai sabuwar ta ce aje za a yi ba don ta ce a'a kai wannan ba saniya ta ba ce saniyar wani ce kaga kai don kana jin yunwa kawai za ka ga saniya ba ka kashe sai ka yi tunani shi yasa azumin nan yake horar da mu azumin nan training ne Allah ke wa al'umma kakaf me yake mata training wannan in ka duba dan adam biology kawai ba kawai yunwa yake ji ba wani abu ne yake tafiya cikin kwakwalwanka jikinka daga ciki ana kai signal jiki fa ba glucose ana yunwa nemo abinci kaza sai kai wa tsoho kwakwalwa din ita ce center na yunwa ita kuma sai ta kai signal a nemo abinci a ci abinci kai ga abinci can fa a ci ita sabon kwakwalwar ce mai hankalin sai ta ce ma tsohuwar ki kwantar da hankalinki lokacin abincin cin abinci bai ba sai rana ta faɗi kuna ganewa ta matsa shi ma ce a'a koma ba za a ci ba ina son gaya muku dan wannan abin da kake gani ba wasa bane a cikin dan bani adam domin reflexes ne saboda haka in Allah shi Allah ya ce muku kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina la'allakum tattaqun dan ku tsoro ku yi takawa ku kare kanku to da Allah ke mana training da abinci haka kuma da jima'i to haka nan tsoho kwakwalwar nan in ka saba ita babban headquarter ce ke yadda a yi ko da kada a yi headquarter babban shi ne ka zama mutum nan gaba da tsoho kwakwalwa ta ce maka a yi wani abu nan take za ka ce mata a'a ba lokacin yin shi ba ne koko a'a kuskure ne a yi koko ka dai hana ga wani ka kashe a'a ga kuɗi ka ɗauka ba nawa ba ne shi ne training da azumi yake muna amma wanda bai samu training ɗin ba kamar arna da ba ka yi wannan tsohon kwakwalwa da ta motsa mishi duk abin da take so sai ya yi domin rashin wannan training da take yi saboda haka yana da kyau wato mutum ya iya danne wannan sauti shi kuma shaitan ba inda yake samu yi ma mutum waswasi sai a tsoho kwakwalwar nan ko maganan jinsi ko maganan cin abinci ko maganan kisa ko maganan wani abu to in ka tsaya aka maka training na musulunci to zaka ga duk wa'annan abubuwan zaka iya maganin su to yin afuwa da umarni da ma'ruf da kuma hani daga jahilai abubuwa ne masu wahala kwarai sai ka danna zuciyarka shaitan zai ka ingiza ka kai kuma kan ka kara danna zuciyarka ka ce a'a shi na ke cewa in shaitan ya zuga ka to ka nemi tsari da Allah fasta'iz billahi wannan isti'aza billahi fa kawai a'udhu billahi minash shaitanir rajim ne fa kawai kalma daya ita ce ba ganin shedan da rundunonin shi a irin wannan nakan dan tsaya yi mutane bayani Allah ya magana shedan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai magana shedan a cikin sunnar shi malamai su kuma kowa ya magana a zamanin shi yanda yake fahimtar al'amura Qur'ani ya zo da maganan shedan shakali biyu ko da yazo ya nuna muna kaman yace innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna shayatin awliya lil ladina la yu'minun yana ganin ku shi fa shedan da qabiluhu zuriyar shi da yan uwan shi inda ku ba ku iya ganin shi ba ka iya ganin shedan sai dai ka ji waswasu shi wannan Qur'ani yake faɗa haka ko Qur'ani nan sai ce innahu lakum aduwwun mubin wannan shedan naku makiyinku ne bayyananen maki bayyananne ana ganin shi wala tattabi'u khutuwatish shaytan kakka bi sawun shaytan wato shaytan kamar wani dabba ne in yayi tafiya ma a ƙasa zaka ga sawun shi saboda haka kakka bi sawun shi shine zahirin gundarin wayannan kalmomin nan to malamai ya danganta daga wani zamani kake akwai da zamanin da suke ganin shedan ana iya ganin shi yana iya cutar da mutum yana iya abubuwa saboda ke ayoyin da ke alhaƙiƙanin gaskiya majazi ne suna ba da misali ne kamar wani aya wa imma yanzughannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah sai su fassara ta akan haƙiƙata nan kaman kenan shedan zai hauka baya kaman yana kai kiyamai da kai jaki ba ka kin nufi ba yana maka waswasi ne a zukatanka to zai su dauki wancan aya su lafta a can shi ne kai mu ga mutane sun ba shedan karfin da ba su da shi ana bauta mishi ana tsoron shi kuma maimakon abin da yake yi na waswasi da sa mutane suna barna sai a bar shi sai tsammani yau shi ya damu da ji maka ne a jiki a ɗauki mutane a yi ta azabta su a yi ta ba su abubuwa suna sha alhali ko maganin shaitan kalma ɗaya ce fasta'id billah ku nemi tsari da wa da Allah shi yasa duk ayoyin da suka zo na neman tsari da Allah za ka ga an ce tsari ne da Allah qul a'udhu bi rabbil falaq ina neman tsari da ubangijin asuba qul a'udhu bi rabbin nas ina neman tsari da ubangijin mutane saboda haka bai kamata musulmi ya ce yana tsoron shedan ba don me domin yana neman tsari ne da Allah da ya shedan kuma nan ba munasaba da kamar da Allah ya ce wa imma yanzughannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah innahu me yace sami'un alim ku kalli wani abu Allah bai ce innahu azizun qawiyun ba innahu azizun qawi Allah bai ce wallahi innahu sami'un alim wato shedan Allah ba wai sai ya nuna shi azizun qawi bane kawai Allah ya ji ji kawai Allah ya ishe ka da shedan kun fahimta domin da ya ce azizun qawi da ya kara ma shedan ne karfi sai da ko shi ma a ce kawai naji Allah zai ce kawai naji shikenan kuma ina sane dan bai kai a ce mishi wai Allah na da karfi ba haka shedan yake da rauni inna qaida shaytana kana za'ifan to me yake fanka mashi to inda ake so yayi aiki shine kakka yadda shedan ya hana ka bin addini in kace zaka yi afuwa shedan zai zo kai in kace zaka umurni da ma'ruf shedan zai zo shi ma haka ne in ka ce za ka kau da kanka daga jahilci a ba su raddi haba ayin ba ba da raddi ko an faɗi shi yasa ne magana da turanci yaranmu da ke shiga facebook me sunan su tita da menene musulmi kada ka jefa zagi habaici da wani abu cikin wannan twitter na ɗaya dai duk zagin da ka jefa ba wai duniya ba wai ma duniya ba fa duk abin da ka rubuta ka jefa intanet ya tafi kenan fa za a zo da shi wata rana ce kayama a maka hisabi da shi duk abin da ka rubuta za a maka hisabi da shi saboda haka kakka jefa sharri
kakka jefa ƙarya qaulul zur zagin mutane domin ranar tashin kiyama al-muflis wanda yake bai da komai ya talauce shine zai zo ran tashin kiyama ya zagi wane ya daki wane ya ci butuncin wane sai ya dauki hasanat ladan aikin shi a ba wane wanda ya zaga in suka kare sai a dauko zunubin wancin a yafa mishi daga kawai zage zage saboda ku ne san ci zage zage zagi bai rage komai bai kara komai sai dai kara maka zunubi wannan midiya din hanya ce ta da'awa ta cire da mutane hanya ta nuna ma mutane yanda wato ake mu'amala kun wani ya zage ka duk wanda ya zage ka kamar mishi da wa'azi mai kyau ba tare da zagi ba in kuma kaga bai fahimci wani abu ne ka fahimtar da shi ta hanya mai kyau kaga ka samu lada kuma ka canja wani maimakon ka fara zagin shi abinda kuma yafi muni a cikin wannan zage-zagen da ake shine zagin kabilanci Allah ya ce wala tanabazu bil alqabi ku bai zagin juna ku bai zagin mutane da kabilan su da yaran su ko ya zagi naka kaka zagi na shi ka nuna mishi to me bambanci ma kabilanci ai mu duka daga Adam ne wanda yana da kyau kwarai domin mutane za musu muhasaba akan abinda suke faɗa da suke rubutawa sannan kuma akwai wani abu yanzu da ni lura da shi maza da mata suna tura fasadi cikin internet in ka je YouTube za ka ga Hausawa mata cikin fasadi iyakan fasadi wannan fasadin nan da suke turawa ta sani ko ya sani ko da ka zo ka cire shi wani ya riga can ya yi kwafi ɗin shi ko kana iya goge wanda ya ni kwafi to mun mance da wayansu akwai wayansu mala'iku biyu tun kafin a yi Facebook suna dama da hagunka suna rubuta duk abin da kake faɗa sun riga sun naɗe shi za ka zo ka same shi ran tashin kiyama sai da yin ka tuba ma Allah sai Allah ya ce maka saboda haka mutum ya sa abin da zai tura mutane na tura tsiraicin kansu da iyalinsu da matansu da yaransu mutum yana neman yarinya budurwa wai wasu ya yi hoto da ita yana nuna ma jama'a shi yasa da ka mutu za ka ji ta auri abokinka ko ta auriwa to ni ya riga ya gane cewa kai wancan malam gidan wani akwai mata ko ba haka ba duk shirme ne duka kuma ne wato da ya sace rashin kishi rashin wato imani shi ke kawo haka da kalenda kaga sarki ma da diya ko ya zo da ke shiga ta mutabarrija sarakunan da ake koyo da su shugabanni da ake koya da su duk wannan bata al'adan al'umma suke yi har ya zama cewa ba wani abu bane a'a wani abu ne dole akwai suturci ka suturta kanka ka suturta iyalinka domin ba a nuna al'aura wannan al'aurar nan da kuka sake tana nan fa ta tafi har tashin kiyama ba a iya goge ta balle in wayansu sun dauke ta saboda haka muna roƙon Allah ya kare mu daga shaytan to yace mu waswasa shaytan ko imma yankhasunka min ash-shaytani nakhsan ay waswasa wato waswasi nan ma nace ay waswasa to ana nufi waswasi ne ba wai da gaske ne shaytan zai tsakare ka ba nazar da ma yana ga ma'anar shi ta'ana ba wai zai soke ka ba waswasi ne shaytan yake yi tahmiluka ala khilafi ma umirta bihi in shaytan yana so ya maka waswasin ya daura ka akan sabanin abin da aka umarce ka da shi ka itra'i gharabin kaga kaman haushi yazo ya lullube ka wa fikratin ko wani mugun tunani yazo maka da ka ji haushi a'udhu billahi minash shaitani rajim fasta'iz billahi kana misalin Allah matakka ta baka haushi katka fitar da baki kai magana kace a'udhu billahi minash shaitani rajim in ba haka ba wani ya rasa mata har abada dan haushi ya sake ta saki uku me yasa wa ya haushi Allah ya ce talaqu marratan fa insakun bima'rufin wa tasbihin bi ihsan saki rajabi so biyu ne ba ka sake a sake dawowa ka sake a sake dawowa na ukun shine ta sake aure to kai in kai hushi ba ruwanka da abin da Allah yake ba ruwanka da abin da Rabbul Alamin yake kai sayyidin kanka ne mata na baka hushi na sake ki saki dubu wani kuku waye ka dan dubu yayi hushi ko kun san wannan da wake izgili da Allah yake izgili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin shi in mutun ya sake matan shi irin wannan saki yakan yi kushi yace tun ina tsakanin ku ake wasa da littafin Allah tun ina tsakanin ku ake wasa da littafin Allah domin wasa da littafin Allah ne Allah ya rarrabe ka kuma maratan aisha hankali hankali saboda ka kai ba ruwanka da abinda Allah yace kawai mata ta baka hauki sai ka sake ta saki fiye da uku shikenan aka tafi aka lokacin Umar radiyallahu anhu ko san magana shi na ake ko to in Umar ya bayyana to shi dan kuma sai me sai kwashi kayan sa gudu Umar ya ce to ya tara sahabbai mutane suna gaggauta abinda Allah ya ba su jinkiri akai Allah ba da jinkirin saki a yi shi a hankali so uku su kuma mutane sun gaggauta suna yi ko in zartan musu da niyyar su suka ce eh a zartan musu da niyyar su saboda haka hukuma ta wannan izgili da Allah da wasa da littafin Allah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya tabbatar da haka wasa ne da littafin Allah aka ce to duk wanda ya sake wasa da littafin Allah ya izgili da Allah an haramta mishi matar shi ta saku take uku sai wani namiji ya ji dan danata tun daga lokacin hayyau haka ne hukuncin kada wani ya karanto sahabi sai bai gane ba ya je wani murguda wai wannan dushirme ne ta saku hukuma don wasan nan da kake da littafin Allah saboda haka ka kama bakinka in matarka ta baka haushi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim in haushin ya kai haushi ka je kai aulala kai raka'a biyu zai tafi ko ka fita gida ka je ka samu wakai ka je ka dauki numfashi tukunna ka huce amma kada ka yadda kai magana da ita kana cikin haushi haka yaranka wani yaro naka baya ji kada ka yadda ka furta bakinka ka la'ane shi ko ka zage shi domin zai lokacin ijaba sai kuma Allah ya karba ka danna zuciyarka duk yanda kai ka so ka shiryar da su ba ka iya shiryar da wanda Allah bai shiryar da shi ba sannan kuma in Allah ya tashi shiryar da shi ba mu iya fatar da shi saboda haka abinda ake wa iyali addu'a kada ka yadda shaydan da iyalinka ya shiga tsakaninku da matarka da yayanka to haka kuma yanda nace maka haka haka da makwabtanka hankuri da su makwabci hankuri za ka yi da shi zai maka abubuwa ka yi hankuri in kuna katanga ya jeho shanya ya turo maka kwatai ka nemi gyara shi da wilhusna ba tare da zagi yanda za ku bata ba makwabci yana da haƙƙi a kanka kuma yanda kake da haƙƙi a kanka haka mutane kan hanya wurin aiki to inda muna haka wayannan halaye kamar yanda kutubar liman take yau ne maganan halaye dinnan da muna da ita ba kawai ladar da za mu samu ba har da'awa da za mu yi mutane su zama musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce li kulli dinin khuluq wa khuluqul islam haya al haya ko na addini yana da halaye Allah halin mu musulunci shine kunya an san musulmi da jin kunya muzanmu da matanmu haka musulmi yake amma in kaga musulmi fuska ta bushe bai jin kunyan kowa baya jin kunyan kowa to wannan ba a nishi shaida da imani domin dan ta wa'idi ma fa idza lam tasahi fa fasna ma shay in baka jin kunyan kowa to iya abinda kake so wannan wa'idi ne ana son mutum ya zama yana da kunya kuma yana sauraren mutane yana sauraren shugabanni sai su me kamar ya jan kunne sai na ka ce wa amur bil urf kai mai kanuna mishi haka su kace yaya kuma ka nuna mishi muhimmancin makwabci kai ai ba ake cewa in an ce wa adil an jahilin wato kada ka mayar mishi da jahilcin shi ya turo maka bola kai ma sai ka tura mai bola a kasa tura mai bola kai kokari ai maganin bola yana jiho maka shanya zaka jefa mishi a a sai kai kokari ai magani wato kakkarama mishi da abin da yake maka shine kau da kanka da daure shi Allah shine da mu to haka in muna yi kowane addini yana da halaye mu halin mu musulmai shine kunya to duk lokacin da kaga babu kunya to matsalar imani ce shi yasa muke tsoron wannan zamani matan mu da aka san su da kunya su ne a Facebook kun ga abubuwan da suke yi ma'ana imani ne babu daga bukin mu zaka gane cuɗanyen mazan mu da matan mu da zaka gane kuma abun manya da kanana har ya zama yanzu ya zama shine komai to cire kunya al'umma shine ma'anan imanin al'umma yana ragewa kuma imani ya rage to ba abin da ba zai iya faruwa ba cikin al'umma shine muke gani abubuwa irin musibobin nan ta ko'ina ka juya musiba saboda haka mu roki Allah ya shigar da mu sannan maganin shaitan shine fasa idbillah yani jawabu shart wa jawabu al'amr mahzuf ko ay yadfa'uhu anka wato Allah ka nemi Allah tsari ya turkuta shi daga gareka innahu Allahu sami'un liqaul Allah na jin magana aliman bi kulli shay'in kuma Allah masani ne da komai ya san shaytan din nan da kake neman tsari saboda ka wanda ya ce a'udhu billahi minash shaitani rajim ya gama da babin shaytan da aljannu a baki yake a harshe yake ba sai ka je wani mutum yana maka wasu ruqoyoyi ko yana wani a'udhu billahi minash shaitani rajim yayi sheka sannan kuma ga mu'awwazatayn qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas lokacin da aka sauka mun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an sauka mun wasu ayoyi ba a taba gani irin su ba wato Allah bai saukar da su a taura da injil da dukkan littattafan zabur bai saukar wasu a qur'ani mu'awwazatayn wayannan surori duk wani sharri min sharri ma khalaq duk sharrin da Allah ya halitta kane mu tsari da Allah saboda haka ka karanta qul a'udhu birabbil falaq قل أعوذ برب الناس ذكر قارة سورة الإخلاص تقمى دا عالم الغيب دواني من قيدي دواني من شرلي دواني أبو كقمى دا شيد ومن كاتوك آمش رب العالمين الله كيعيني رسول الله كتعليني لك رسول تو هكذا رسول كما يتعليك من دا علم ما أبو سمع راك باما قانا زوا ولن بوكا باما قانا زوا ولن وانا مالمي انا روكي انا كذا azumi biyu da wuce na baku labari amma ƙara maimaitawa don wannan abu yana da muhimmanci yarinya ce kuma gata mareniya ce duk wani yaron da ya zo kusa neman aure da an fara magana sai ya tafi nan ma akwai magana a kan shi yadda ake neman aure a ƙasar nan dole yaro ya tafi shine sai ta gani a WhatsApp wani malami ya ce yana ruqya shi ta WhatsApp ma yake ruqya dan karfin nashi na ruhanan shikenan sai ta ita ta buga mishi malam wani kaza kaza ni ko duk lokacin da miji yazo an fara magana bai nisa ba sai ya batsa ya tafi sai ce lalle lalle wasu aljannu ne suke hana shi aljannu ne kike tare da su ki zo a cire miki su kuma inda za a cire su a hotel ta bi shi a hotel ya yi zina da ita duk ba ta gane ba fa duk ba ta gane ba ta ɗauka irin wani aljanu ta yi zina da ta dawo kuma tana jiran a zo in wani ya zo kuma sai irin matsalan nan ta sake dawowa da an zo an fara neman ta sai a tafi an fara neman ta sai a tafi sai ta gane cewa wannan mutum ya yi dare ta shi ne take tambaya yayo da leta kuma yaya lalata mata rayuwanta sannan kuma tana jiwe ko sallah ce kamar Allah bai karba da kuma wannan zinan da yake ita ya kare ne santar da ita daga mijin kwarin masu rukuya abinda suke yi kenan kun ga cikin coci kullu an kama fasu da ne matan mutane duk wurin rukuyan nan ne mu Allah ya muna ruqyan mu daga sab'a samawat wa imma yanzaghannaka minash shaitanu nazghun fasta'iz billah innahu samiyun alim kace a'udhu billahi minash shaitani rajim shekara shaitan ko kula a'udhu birabbil falaq ko kula a'udhu birabbin nas in kai su wannan baka ba shaitan saboda haka mata ku ji ba ku ba kowa dama an yadda ayi ruqya a cututtuka na jiki da suke damun mutane an yadda ayi ruqya amma ko shi wanda zai yi wa kanshi yafi alheri da mai annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai mutane za su ga aljanna ba hisabi sune wanda ba su neman wani musu ruqya da kansu suke wa kansu ruqya saboda haka kada mutun ya yadda wani yaudare shi da ko wasu ayoyi ko wasu hadisai ko wani abu wannan aya ta warkar me ayar nan take cewa to in wani sheidani in sheidan ya tsakare ka domin ka saba ma Allah ka nemi tsarin Allah kuma shi Allah yana ji mai gani ne saboda haka thumma bayyana annan nas inda sima'i wa'ad nan kuma Allah malam yace Allah ya bayyana cewa mutane lokacin da suke jin wa'azi wa zikri da kuma ambaton Allah kismani mutane sun kashi kashi biyu kismin yata'iz wa yattaqi akwai bangaren mutane da yaji an ambaci Allah an ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaza sai dauki wa'azi kuma ya kare kanshi daga abin da aka ce wa idza dakhalahu shay'un min ash-shaytani tadhakkara in wani abu na shaytan kuma ya shige shi na waswasi sai tuno sai Allah ya ce kaza ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza wa raja'a ila at-tariq al-mustaqim sai dawo hanya mustaqima wa qismun akwai kuma wasu mutane la yata'if shi bai daukan wa'azi wala yata'i haka nan bai kare kanshi daga shari'a wa yastamir ala ad-dalal sai ci gaba da dogewa kan hanyar bata wai sa'idu shaytan kuma yana taimakawa shaytan fi ibtal al-haq na kokarin bata gaskiya to mutane sun kashi kashi biyu game da shaytani wa ansu hizbu shaytan suna tare da shaytan wa ansu kuma hizbullah suna tare da Allah saboda haka wanda suke hizbullah wani lokaci shaytan na musu waswasu amma da ya musu fa idahum mufsiru sai a wannan hanya shaytan ce wato suke ga suna gani su to ayon Allah su bi kimin wannan hanya shaytan ne maka wasu wasi kai zina sai ka jiran kana so sai ka ce kai wannan haramun ne fa ko ka kare azumi wannan haramun ne ko ka ci kudin jama'a ka wannan haramun ne abubuwa dai da yawa sai ka yi yaki da shaytan kullu yau kana yaki da shaytani ba ku san wani abu ba jikin nan da ka gani dan adam nan haka wannan fatan nan da ka gani wannan ta jikinka a bayan fatan akwai dakaru da Allah ya maka white blood cell a baya a saman ta kuma akwai bacteria kullum kowane second cikin yaki ake bacteria na so ta shiga white blood cells kuma suna kama su suna kashe su haka cikin cikinka bacteria na so ta shige white blood cell na kare su fada ake yi gaba ciki da waje fada kullum to haka ake fada da shaytan yana so ya saka kai barna waswasi kai kuma kana tuna Allah kana kishi in kai na Allah ne shaytan ba zai samu nasara akan ka ba amma in kai ba na Allah bane shaytan zai samu galaba akan ka to kowane lokaci shaytan ya kada kai ka tashi kai isti'aza kuma kai istighfari Allah zai kafarta maka Allah shi da mu innal ladzina taqaw to Allah ya ce nan ladina taqaw yani tabi'u amr Allah wa yanda da suke taqawa suke kare kansu daga wato wutar Allah da hushin Allah wa tabu suka bi umurnin Allah fi jami'i harakatihim wa sakanatihim su in suna motsi suna tuna Allah suna kwance suna tuna Allah wato jami'i ahwalihim ne ibara ce ta larabci harakatihim wa sakanatihim motsin su da abun da rashin motsin su kullun suna cikin tunanin Allah idza masahum idza asabahum wa to in wani qa'ifun mizagaya wa fikratin tayfun min ash-shaytani min al-waswasa in wani mizagaya wani shaytan ya zagayo musu da waswasi ash-shaytan ko wa anamma bihim kuma ya lullube da su da wannan tunane من الشيطان daga shaytani tazakkaru sai su tunato aqaba iqadallah uqubar Allah wa sawabi da ladashi fa idahum mubsirun da ya tuno Allah shi shaytan fa da ka tuno Allah shikenan ya gudu saboda ka kai da shaytan in yana son kai wani abu ka tuno Allah ko ka ambaci Allah yanzu yanzu nan shaytan zai bace to in kai haka sai Allah ya saka ka gani wato saka ga cewa wannan hanyar fata ce ya yusiruna alhaqa min ghairihi daga wannan shi fa yarja'una ay sai da'su da kun hanya ai inna massa ash-shaytani yu'mi wato shafan shaydan anan ana nufi ya maka wasafi yu'mi zai mai da kai makahu wa yutmitu ya shafe maka zuciya baka gane wa yuqul basar baka gani baka ji shi yasa wanda shaydan ya makana akan shi bai ji bai gani bai abun nan in ya tashi barna in ya ƙara barnan wani lokaci in ya dawo sai ce kai nine ne wannan barna ko domin lokacin da yake bai ji bai gani so da yawa muke karanta ya kashe matar shi ya kashe ta kamar matar yarinyar nan da ta kashe mijinta ita daga baya da hankali da su kai wallahi ba su san sun yi ba yu'mi domin ba sa zikirin Allah ba sa neman tsari da Allah haka ne zina sai ya kare zinan hankali ya dawo su ce kai na yi barna domin lokacin da yake yi shaytan ya dauke mishi ya rudar da shi bai gani bai ji haka barayi duka mai barna shaytan ne nan ne shaytan ke tutan mutane ba wai magana jikin jiki ne zai dauka jikin ya tace ba komai domin jikin shaytan ma na danne kai danne ka sa sallahi baka da jurin Allah in shaytan na sa ka kai abu baka da lafiyurin Allah domin kahar din shi ne a baya yi abin da ke yi shaytan zai maka waswasi ya kawata maka abu barna ne ya kawata maka shi dan ka yi shi ka zama kana da lafiyurin Allah wato ya ce Allah na rinjaye wannan bawan naka amma bawan Allah sai tuna Allah in ya tuna Allah nan take shaydan zai tafi saboda ka duk inda ake ambaton Allah ake tuna Allah babu shaydan a wannan wuri Allah shirya da mu yace yu'mi ko walakin at-taqwa allati tusilu al-qulub billah amma tsoron Allah wanda ke kai zukata zuwa ga Allah taftahu al-fa'ila tana bude basira afsar sahib ashabiha wa tatshifu al-ghashawa an ayunuhum ita kuma tsoron Allah wanda ke isar da mutum wato tusilul qulub takan isar da zukata zuwa ga Allah takan bude ma mutane ganin su sannan kuma takan kwaranye musu wannan ya menene kuke kira zuciyar da ke lullube ta al'uyunum daga idanun su in dai kana tunanin Allah kullum me Allah ya ce me Allah ya hana to zaka ga ba zaka yi gabarna ba zaka zauna lafiya da iyalinka zaka zauna lafiya da ƴaƴanka zaka zauna lafiya da makwabtanka zaka zauna lafiya da al'ummarka sai ka zama kuma wani irin haske ka zama haske kana haskawa mutane rayuwa dukkan matsalar mu dukkan ta rashin sanin aibin shaytan ne shi aibin shaytan a zukatan dan adam yake waswasi ba a jikin ba ba ruwan shi da jikinka me yasa ga shaytan umurninka zai yi kai to me yasa zai je wahalar da kanshi da jikinka to ta hanyar jikin nan ta hanyar kwakwalwar nan shaytan ya fatar da mu duk abin da ke yaran nan masu shaye-shaye ba wani abu ne ba su iya maganin shaytan ba yawan saki da ake cewa shaytan sace-sace shaytan zinace-zinace shaytan duka faɗa tsakanin mutane wa in ma yanzu ganin ka wato nazu shaytan yana iya hada mutane su ta faɗa al'umma sun ka faɗa da juna duk shaytan alhali da an tsaya an duba menene tsakanin su za a iya gane matsalar kuma yanda ke maganin a kawo maganar Allah a ciki in mutane suka zo suna faɗa a kawo maganar Allah a ciki me Allah ya ce da an ce me Allah ya ce shi ne laifin za ka ga da ya fara tsakanin kwakwalwar shi yana neman ayoyin sai ga ya rasa distance sai ka ga jikin shi mai sai sun yi sai sulhu lokaci ya yi
Alhamdulillah. da Qur'ani guda goma cewa sanin man yana da addu'a Allah ya ji da su hajja da baba
to Allah ya jikanta Allah ya mata rahma marayu za ba ko to Allah ya saka musu da alheri
amin dan da Allah ya kawo sadaka dubu ya ce dubu da ya bawa kuma marayu dubu da ya bawa dan da dubu da kuma Allah ya kawo sadaka
to Allah ya saka musu da alheri
hajji ya kuma ya kawo alheri
Allah ya saka masa da alheri. To Allah ya saka masa da alheri tama.
Haka nan kuma wato a wannan
Allah ya saka masa da alheri. To Allah ya saka mata da alheri ya biya ku. To Allah ya saka musu da alheri ya biya musu bukatun su duka duniya da
shi. Wannan wato da wasu da su da biyu
saboda Allah a sa sa wa salama alayhi wa
sallam to Allah saka musu da alheri duka
to kafin ba da wannan ansa ga wani Alhaji Muhammad Kasuwar Bacci shi ma ya bada tufa na masu musulunta sai har 73 Allah ya saka mishi da alheri wannan shi yana tambaya ne mai azumi shin yana ya halatta ya amfani da toothpaste a azumi to duk dai abu kaida ce duk wani abu wanda zai wuce ma mutum makoshi da shiga cikin cikin shi yana karya mishi azumi in zai iya kiyayewa kwarai da ba abin da zai shiga to wannan akwai rangwame a cikin shi kuma a wurin Malik kowane lokaci sai dai abinda zan bashi shawara ya amfani da miswak miswak shine sandar ba shi tusfis ba domin tusfis din nan wani lokaci yana da zaki sannan zakin nan kuma shi bakin mutum ma yana ɗiban glucose wani lokaci yana absorbing glucose saboda haka ba sunna ba ce ya bar shi sai an buɗe baki ya amfani da shi to Allah ya saka mata da alheri to Allah ya saka mata da alheri ko Allah ya saka
mata da alheri
to Allah ya saka mata
الحمد لله رب العالمين
الحمد لله